jami'an sojan Najeriya da harin gwiwar sojojin Chadi sun ce sun halaka yayin kungiyar Boko Haram 124 a wani hari da suka kaiwa yayin kungiyar Boko Haram din a wurare daban-daban wannan sojan wari ya fure ta hannun sojan Najeriya da kuma sai ake ta hanyar sadarwar nan na Twitter dake bayanin cewa wasu yayin kungiyar Boko Haram 76 sun gamu da ajalin su lokacin da suke kokarin kai hari kan wani sansanonin soja da ake kira Metale kusa da garin Kangarwa dake arewacin Bombe wanda dukkanin su suka gamu da ajalin su sanarwar ta kara da cewa aje neman rundunar sojan kasar Chadi suka hallaka wasu yan kungiyar Boko Haram din 48 a cewar sanarwar rundunar sojan na bataliya 157 sun samu nasara akan yan ta'addan da suka kokarin kai masu mamaki a sansanonin su yace rundunar sojan ta kuma ta wasu yan kungiyar Boko Haram din 76 sai dai abin takaici shine rundunar sojan ta rasa wasu jami'an ta guda 7 wasu kuma guda 16 sun samu raunuka wanda tuni babban hafsan sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ya jantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya kuma yi alƙawarin taimakawa iyalan su da kuma yi wa waɗanda suka samu raunuka magani sanarwar har ila yau ya ƙara da cewa sojojin kasar Chadi guda 8 sun rasa rayukan su da kuma wasu yan kungiyar Boko Haram din guda 48 da su ma suka gamu da arzikin su sakamakon wannan arangama yayin da wasu jami'an soja guda 11 suka samu raunuka daga bangaren sojojin kasar Chadi wannan hare-hare na yan kungiyar Boko Haram da na ci gaba da tar hankulan jama'a musamman ma mazauna yankunan yankin tafkin Chadi Haruna Daudaji muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.